Rundunar 'yan sandan jihar Alaman ta ce fata ma shirya tsabdan ganin an gudanar zabe ba wai kawai a sansanonin 'yan gudun hijira ba kawai kai hatta ma da wasu wuraren da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram da suka hada da kananan hukumomin Mobe, Maihawan da kuma karamar hukumar Gombe. A wajen taron masu ruwa da tsaki da rundunar 'yan sandan jihar ta gudanar da shugabannin jam'iyyu a jihar, Kwamishinan 'yan sandan jihar Mr. Adaji Gabriel ya ce sun shirya wa zaben.
About the northern part of Adamawa, we have tried as much as possible and God is helping us. Most of these areas are quiet.
Yi mun shirya don gudanar zaben a arewacin jihar Adamawa da ake ta ce cefuce. Mun san batun gudanar zabe hakkin hukumar zabe ne a INEC, ba wai na jami'an tsaro ba. Mun namu shi ne mu ba da kariya lokacin da ake zaben, don haka shirye muke.
It's not police, it's not security, it's INEC.
A cewar Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa Mr. Adaji Gabriel, to sai dai wannan na zuwa ne yayin da gwamnan jihar Adamawa Mr. Balajan Gilare ke ci gaba da nanata kiran da yake yi na ɗage zabe a jihar, duk da cewa shi ne ma jam'iyyar PDP ta baiwa takarar kujerar sinata na mazabar Adamawa ta Arewa, domin a wajen wani taron 'yan jam'iyyar PDP gwamnan ma cewa ya yi. Na san wasu na sukata game da kiran da na yi na ɗage zabe, ni fa ina kan bakata. Ai ma bai kamata a gudanar zabe ba a wannan yanayi da ake ciki, inda mutanenmu da dama ke gudun hijira. Ai kamata yayi mu mai da hankali wajen nuna alhini da tashin hankalin da ake ciki, ba wai zabe ba. To sai dai kuma a nasu ra'ayin al'ummomin da hare-haren 'yan Boko Haram ya raba da gidajen, sun ce fa duk da cewa ba daɗi suke ji ba, su fa sun shirya wa zaben. Mr. Adamu Kamale shi ke wakiltar mazabar Micika, ɗaya daga cikin yankunan da ke hannun mayakan Boko Haram a majalisar dokokin jihar Adamawan, ya ma bayyana irin ɗamarar da suka yi ne game da zaben da ke tafen.
Koyawa wahalar mu dole muna hanga gaba. Me zai faru da namu shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku zuwa huɗu mai zuwa? Dole mu yi tunani a kai, domin in mu ce ba za mu yi zaɓe ba, ko kuwa in mu ce ba ma cikin Najeriya, muna da wani kasa ne? A ba mu da wani kasa. So sabil da haka dukkan mutane mu da ciwon da suke da shi su yi hakuri, su fita su zaɓi shugabanni kuma wanda ya dace, wanda zai iya san damuwansu, wanda kuma zai san magani damuwansu. So su zaɓi irwa na shugabanni, domin su ne za su iya tallafa mana nan da shekara ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa huɗu.
Yanzu dai 'yan takara na ci gaba da ziyartar 'yan gudun hijira don tallata kansu, yayin da ɓangare guda jami'an hukumar zaɓe INEC ke ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaɓen. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.